Muna muku kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci. Inda duk dondo. Inda amanso. Kwanton jam. No wuro. No waire ki no munyal. Omfumo don jam ko. To Allah windu baraji wanda baya son fulatanci ya toshe kunnan sa yawa mallan a gyara mana wannan abun kamar yadda mallan yayi bayani zamu yi magana ne akan gudunmuwar da mata musulmi suka bayar wajen gina wannan al'umma da gina wannan addini na musulunci zan kawo tarihin wasu mata wanda iyayenku ne magabatanku ne abun koyinku ne da irin gwagwarmayar da suka yi addini da irin yadda suka bayar da rayuwarsu suka taimaka wajen gina wannan addini na musulunci da kuma gina tarbiyya islamiyya sai kuma mu ga ke a yau wace irin gudunmuwa zaki bayar wajen gina wannan al'umma wajen taimakon wannan addini a rayuwarki ta aure da rayuwarki wacce take ta zaman gida ba da miji ba to mallan ci gaba ne ko tsaya yanzu za a yi ta dauke ko ina fatan za ku biyo ni a hankali cikin taimakon Allah ku saurari bayanin da zan yi dan wala Allah ya zama mana mai amfani insha Allah mata farko da zan fara bayani akan ta ita ce shugaban mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama نانا خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد الأزة نانا خديجة الكنية أنا تليت أم هند أنا متلك أبيدا أم المؤمنين أنا يفنى نانا خديجة أجر مكة شكرا تستين دا تقوز كافين هجر منزان الله صلى الله عليه وسلم daga birnin Makka zuwa birnin Madina an kasance ana kiranta tun a lokacin jahiliya ana ce da ita at-tahira mata mai tsarki saboda darajar nana Khadija tun lokacin ba musulunci ana ce da ita ita mai tsarki ce saboda tana da tsananin kamewa suna ce da ita sayyidatu nisa'u quraish ita ce shugaban matan quraishawa gaba daya nana khadija tana da ilimi tana da daukaka tana da matsayi tana da kudi tana da arziki tayi amfani da kudin da Allah ya bata tayi kasuwanci wannan yake nuna ashe musulunci bai hana mace musulma in ta samu kuɗi ta juye kuɗinta ta yi kasuwa ba idan kin nemi dama mijinki ya baki dama ki kasuwanci wanda bai saba shari'ar Allah ba bai tozarta haƙƙin aure ba kina da haƙƙi ya baki dama ki musamman mazajen da ba sa iya daukan nauyin matan su musamman mazajen da ba sa iya daukan nauyin larurorin ƴaƴansu so ine muku albishir mata ƴan kasuwa nana Khadija ƴar kasuwa ce ta gaske tana sayar da kaya har annabi Muhammad da kansa yake dauki kayanta ya kai kasuwa ya kasa a sayar ta samu riba ta bashi shi ma nana Khadija ita ta nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da aure lokacin da ta ga halinsa da dabi'arsa mai kyau tace kai ya kamata in aure mutumin nan amma bazawara ya aure ta kafin ta aure shi annabi mijinta na farko sunansa Atiq Atiq da Ainun Atiq shine muke cewa Atiq Atiq ibn Abid ta haifa masa ya sunanta Hindu ya rasu ya batta bata gaji ba ta sake wani sabon aure ta aure wani mutum da ake ce da shi Abu Hala At-Tamimi Abu Hala At-Tamimi shine mijin nana Aisha nana Khadija na biyu shi ma ya haihu da ita ta haifa masa ɗa mace guda ɗaya da ɗa namiji guda ɗaya daga nan tana zawar shi sai ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kawai sai ta sha'awar za ta aure wannan bawan Allah a farko ita ta neme shi ashe ba aibu bane ba laifi bane in mace ta ga wani tana son sa saboda salahansa saboda addininsa saboda tana ganin zai rike mata mutuncinta da ƴaƴanta da kimarta bazawara take ko budurwa ta nuna tana kaunarsa idan babu wulakanci babu tozartuwa ta ga halinta ta ga halinsa ina da kyau haka ɗabi'unsa ina da kyau kuma yana da riƙon amana haka dai aka yi wannan aure alhamdulillah Hamza sayyidu shuhada yana cikin wanda ya shiga tsakani a yi mata magana suka tattauna da kuma wata mace ita ma da ake ce da ita Nafisa ita ma ta taimaka wajen haɗa wannan aure duka wannan shimfiɗa nake muku gudunmuwar nana Khadija dole in kawo ta a cikin matan farko da suka bawa addinin Allah gudunmuwa ita ce ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin duniya ta san shi ta agaza masa da dukiyarta ta agaza masa da rayuwarta ta agaza masa da duk abinda yake bukata kai in ce da ku bai taba sanin wata mace a duniya ba sai akan nana Khadija ya ishe ku abun alfahari ya ku ƴan uwana zawarawa
ku ba wulakantattu bane, ku ba tozartattu bane. In wani ya miki magana wai ba zaura ba zaura, ki ce ba zaura ai ita ce mace, ku ce Nana Khadija da ta aure Annabi ba a ba zaura ta aure shi ba. Kuma ku duba yadda Annabi ya darace ba zaura. Yanzu a garin Makka gaba ɗaya akwai wata yarinya budurwa da Annabi zai neme ta ta iyadda? Akwai wani gida da Annabi zai ce yana son aure a hana shi? Amma saboda matsayin Nana Khadija da darajarta, kuma ba zaura ce, miji biyu fa ta aura, ƴaƴa uku, wancan ɗaya, wannan ƴaƴa biyu. Amma Annabi ya aure ta, kuma aka yi angwanci aka yi amarci har ta haifa masa ƴaƴa, ta haifa masa Abdullahi, ta haifa masa Alƙasimu, ta haifa masa Fatima, ta haifa masa Ummu Kulsum, ta haifa masa Ruqayya, ta haifa masa Zainab, ƴaƴa shida da bazawarar da karena. Da haka dole ne sai mun yaki mun fitar da darajar zawarawa, saboda an zubar mana da su a bakin titi. In ba ku yi kabbara ba za ku samu matsala. Yawwa. Nana Khadija, inda za ku karanta tarihin Musulunci, duk matar duk bazawara ya kamata a ce ta haddace tarihin Nana Khadija, ta kiyaye ta ga shin yaya bazawara take yin aure ta riƙe miji. Ba ki zama bazawara fitinanniyar bazawara ba. Ai bazawara ya kamata yarinya 17, 18, 19, 20 ta yi koyi a wajenki, ba wai ya zama ‘yan ƙananan yara ‘yan mata su suke shiga gidan miji su zo su kore ku ba. Da haka Nana Khadija ta shimfiɗa wa manzon Allah rayuwa mai daɗi, Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin babbar gudunmuwar da ta ba shi. Shi ne addinin, ai shi ya zo da Musuluncin gaba ɗaya. Da haka idan ana bayani akan tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, tarihin Musulunci, dole ai bayani akan gudunmuwar da mace ta ba shi. Akwai wani malamin da zai zo ya ce wai mace bata taimake shi ba? Akwai shi ko babu? Kowaye ma ko mai gabatar wannan shi ma an taimake shi wallahi, kuma ana kan taimakonsa. Mace bata, mutum bai isa ya buɗe baki da kikirji wai ya kore mace a rayuwarsa ba, bai zai yi ba. Ko dai uwa ko mata ko ya ko ‘yar uwa ko dangi, wata mace dole sai ta taimaki namiji. Duk wanda ya zama wani abu a duniya sai mace ta taimake shi. To ya za a zo a zubar da mata haka? Ya za a zo a rinka korarsu a gida? Ya za a zo ana ƙin aurensu? Ya za a zo a mayar da su ba komai ba? Wannan in yana nuna wani abu, yana nuna jahilci. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo cikin firgici, yana tsorace, yana cikin damuwa, ya ce zammiluni zammiluni dassiruni dassiruni, alillibe ni a rufe ni. Kin ga wannan abin da yake nunawa Hajiya? Ashe duk abin da namiji zai je ya yi ya dawo, in ya dawo dole ya nemi matarsa, ko ba ki ji ba? Dole ne in ya je ya dawo sai ya nemi matarsa. Kuma wannan yana nuna ashe maza gidajensu shi ne rufin asirinsu. Ke yanzu haka kike, in mijinki ya samu damuwa kina yaye mai damuwa? Kina taimakonsa? Kin iya kalmomi masu daɗi na kwantar mai da hankali? Kin ji abin da Nana Khadija ta yi da ta gan shi ya zo hankalinsa a tashe? Ta ce kalla, la yukhzika Allahu abadan, kwantar da hankalinka, Allah ba zai taɓa tozartar da kai ba har abada. Ta ba shi confidence, in ji Bature, ta ba shi thika, ta ba shi yaƙini cewa kakka damu ya manzon Allah, kakka damu ya mijina, Allah ba zai tozarta ka ba. Li'annaka tahmilu kalla wa tasilu rahima wa tu'inu ala nawa'ibi dahri, kana ɗaukar nauyin mutane, kana taimakon mutane. Duk bala'i in ya zo kana taimakon al'umma, kana taimakon makoci, kana taimakon kaza, kai da kake da wannan halin Allah bai tsozarta ka ba wannan wanda kaga yazo maka a kogo ba wani bane mala'ika ne yazo ma amma zo mu je gidan wani malami dan gidan baffana zai baka bayani dan shi ya karanta littafin da suka gabata ita da kanta ta kama hannun Annabi ta kai shi gidan wani malami dan gidan baffanta ba irin ki ba ba irin ki ba ba irin ki ba da in mai gidanki yau ciwo in ya sami mai gidanki ni fa wallahi in ciwo nan ba zai warke ba ni takarda ta za ka bani kina mummurta bakin ki kamar ta jaba wai yanzu yau halin da ake ciki idan ciwo ya kama mai gida abinda mata take fara tunani tunda ba zai warke ba ni wallahi a sallame ni ni a bani takarda baki tunanin ki masa jinya ya warke baki tunanin ki rufa masa asiri baki tunanin ƴaƴan da kuka haifa baki tunanin baki tunanin baki tunani burin ki zama kike yi saboda abin duniya wata mata talauci ya samu mai gidanta bai da hali in yace in aka ce ayyayi baya iya yi ka san a gida yau in mutum matarsa ta ce yayi bai ba to bai sai ba da doka ba haka kuke kuna mana ladabi da biyayya ne in muna ba da mai aljihu in ka ga mace tana yawan maka dariya to wata ya kai 27 ina gida ina ga jiya lafiya to ya kokari wai wata ma da tare namiji ciya ta wai yaushe za mu dauki salari ne wai yaushe za mu dauka ashe wai kudin wai nasu ne da ita wai talauci ya same shi ta kaurace masa ta guje masa gaba daya daman magane ne mai ta shimfida wata so ba haka dole yayi rayuwa ta tuzuru ita take nemo abin da za a ci wop ana nan sai aka bashi wani babban appointment a gwamnati kudi Abuja ma zai tafi yazo yana kwankwasa kofa kwankwankwankwankwan tana cinto dakin su daban me ne kaka dame ni ni nayi bacci sai yace appointment aka bani tace appointment sai ta tafi a ranar a dakin sa ta kwana yanzu ba kwa jin tsoron Allah kuna mu'amala da mazajenku akan abin duniya in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatun sifar munafikai in an baku kun yadda idan ba a baku ba kuna fushi to nana Khadija ba haka take ba kafin ta auri manzon Allah ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wallahi haka ta dauka ta lullube shi haka take kula da shi dan haka hatta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shiga wani yanayin da Quraishawa suka kaurace masa suka guje shi ake cutar da musulmi yana cikin yunwa yana cikin talauci Nana Khadija sai ta cire kudinta tana ciyarwa sai ta cire kudin tana bayarwa yanzu kuma tan yanzu akarma kallawo duk kudin da ta baka sai ta rubuta rubuta 200 wallahi ina bin ka bashi 200 kina da rufin asiri amma kudin mijinki shine kudin kashewa kudinki kudin boyewa haka muke rayuwar mazan rowa matan ma rowa ina karanta wannan ne dan ku gane irin matan da da na yanzu ku taimaki mazajen ku in Allah ya rufa muku asiri meye a ciki meye a ciki dan kin taimaki mai gidanki babu wani asara a ciki Nana Khadija ta rasu a Makka shekaru uku kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi kafin ainihin wato hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina manzon Allah da kansa ya shiga kabarin ta taka yace a miƙo masa ita aka miƙo masa ya rike ta da kansa ya sa ta a cikin kabari ibinne ta a ranar da Nana Khadija ta rasu shekara guda yayi yana bakin ciki da damuwa ku duba shine mai cewa ai hakuri amma ya fuskarsa ta canja dabi'arsa ta canja saboda matarsa Nana Khadija ta rasu kuma har yau har gobe duk mutumin da ya samu matar da take kwantar masa da hankali billahi alazim baya so ya rabu da ita amma in ya samu shedaniya Allah Allah yake yi a rabu ita ce gaskiya bai kamata mu boye muku ba in kin ga mijinki yana hada-hada da ke kina hada-hada da shi kina haba-haba da shi kina kula da shi da haka shekarar da Nana Khadija ta rasu ake ce da wannan shekarar amul huzni shekarar bacin rai shekarar damuwa manzo Allah ya ce afdalun nisa'i ahlil janna Khadija binti Khuwaylid a duk cikin matan aljanna babu wanda ya kai Nana Khadija Allahu akbar ta bi miji ta samu matsayi ta yi wa miji hidima ba ta yi rowa ba ta taimaki miji ta yaye mai damuwa da bagin ciki ta gina al'umma ta gina annabi ke ina gudumawarki wajen taimakon mijinki ya zama wani annabi ya bata tuta a aljanna za a bawa Nana Khadija tuta duk mata aljanna ita ce shugaba Fatima binti Muhammad Nana Fatima yar gidan Muhammad abun mamaki ita kuma yar gidan Khadija ne ita shugaba yatta ma shugaba dan Allah ku duba biyayya ga miji abin da ya jawo Nana Khadija ta zama shugaba yatta ma shugaba Asiya binti Muzahim imra'atu Fir'auna mata ta uku kenan sai kuma Maryam ibnatu Imran Maryam ɗan gidan na ɗan gidan Imran waɗannan su ne manyan mata a duniya ku je ku karanta tarihin su ya suka zauna a gidajensu ki je ki karanta tarihin Nana Fatima irin hidimar da ta yi wa Ali bin Abi Talib ta gina Aliyu ta taimaki Aliyu Ali bin Abi Talib talaka ne ya yi rayuwa ta talauci dan a tarihin Ali bin Abi Talib har da ko ya je ya yi yana mijin ƴar annabi amma Nana Fatima ta yi aiki gidan Nana Ali gidan Aliyu hakkanta hannunta nan wallahi saboda nika sai da yayi kanta Aliyu ya ganta ya tausaya mata yace je ki gurin babanki idan an kawo bayi daga yaki ki ce ya baki ɗaya wacce za ta rinka taimaka miki aikin gida ta je wajen manzo Allah ta kokansa masa yace ke in za ku kwanta bacci ku rinka subhanallahi kafa uku 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 khairul lakum min khadimin wannan shi yafi muku alheri akan in ba ku hadimi wanda zai rinka muku aiki ta shiga tabi gidan mijinki wai yau wai azo ana ziga wata mace wai ba dole bane ke masa abinci ba dole bane ke masa kaza kaza ya miji dan goyo ne miji dan an gama zage muku mazajen kuma ba za su iya ba ku mijin aure ba in kika yi rashin hankali mai gidanki ya sake ki za ki sha zama ki tambayi yan uwana zawarawa su ba ki labarin ɗanɗanon zawarki ƴar annabi ta yi aiki har hannunta ya yi kanta wani ya ce matarsa ta haihu ya kashe kuɗi ya sayo raguna lafiyayyu aka yanka a ƙofar gida aka feɗe aka ɗauko nama aka kawo mata can da yamma bayan ya dawo kawai sai zai samu matan nan ta ɗora ɗaya akan ɗaya a falo tana riƙe da jaririn tana kaɗawa ya ce yau ba ku soya naman ba ne ta ce wa zai soya ma ya ce yanzu Hajiya ba ki soya naman ta ce baiwarka ni zan soya maka naman ragon sunan billahi al'azimu mijin yake gaya mu ta ke bugowa ya ce yanzu damu mala akwai wata aya ko hadisi da ya hana mace ta soya mutum ragon sunanta wata yarinya ta bugo min waya wai an kusa yi auren su da wani yaro an yi engagement ni malam tambaya ki nake da hija ta gani da Allah maganar kirki ni wallahi maganar kirkin nan wai yanzu dole mace sai ta hawa mijin ta kirki tana shashshake murya kamar bera ne ya cinye makogwaranta wai maganar kirki wai ita abin da ya dame ta wai dan me za a yi auren ta a ce sai ta dafa miji abinci shi kuma ai daga sama aka jeho shi kun ga mata abin da yasa nake buga muku wannan misalan na san da akwai wasu kungiyoyi yanzu na zamani da aka kawo su suna nan suna zuga ku suna rugurguje muku rayuwar ku ta aure duk inda aka ce mace ta bi miji ta hidima su kuma rusa suke an mai da mata bayi an mai da mata kaza a to Hajiya shi kuma mijin naki bawa ne shi da yake nemo masana shi ne ke bada gidan zama shi ke bada kudin makaranta shi ke bada kudin kitso kudin sabulu kudin shi daga sama ya fado idan kuka biye waɗannan mutanen za su halakar da ku Allah ba ku izin ganewa
wata rana nana Aisha suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake yaban nana Khadija, yana tabbatar alheri akan ta, yabo wallahi malama, sai kishi ya kama nana Aisha. Me nace ya kama ta? Kishi. Ha, kawai sai ta bata rai. Dan me yasa za a zo ana yaban nana Khadija a gabanta? Tambaya take. Manzo Allah ya ci gaba da yaban nana Khadija a matsayinta na matarsa ta farko, a matsayinta na uwar ƴaƴansa, a matsayinta na wanda ta taimake shi a addini, ta taimake shi a da'awa, a matsayinta na babbar mace mai matsayi, mai kima, mai daraja, ya yabe ta. Nana Aisha ta ce da shi, ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba? Ya za ka zo kana ambatan wata macen da kad halakat, ta riga ta mutu, ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba? Wallahi sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya baci. Sai buji. Manzon Allah ya ce wallahi, wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Wallahi Allah bai canja mun wacce ta fita ba. Wallahi Allah bai canja mun wacce ta fita ba, sai da ya fada sau uku. Yace ita ce ta taimake ni lokacin da mutane suka guje ni. Ita ce lokacin da ta bani dukiyarta, lokacin da mutane suka yi mun rowa. Nana Khadija ita ce matar da Allah ya bani ƴaƴa da ita, ya haramta min ƴaƴa da sauran mata ba ita ba. Yace Allah bai canja mu wacce fita ba. Daga nan Nana Aisha ta kama bakinta, idan an abuci Nana Khadija ba ta cewa komai. Nana Khadija saboda hidimar da ta yi manzon Allah, ta yi mijinta hidima, ta kai ga ko abinci aka raba ko nama Annabi ya sa aka yanka dabbobi, yana taimakon mutane, sai ya ce ina ƙawayen Nana Khadija, wai ina so in ce da ke falalan Nana Khadija fa ta ci albarkaci, wato ƙawayenta ma sun ci albarkacinta bayan ta bar duniya. Ke kanki yau in kika rike mijinki hannu biyu, billahi alazimu in yazo aikin alheri ba zai manta da ƙawayenki ba, ba wai ke kadai ba, ba ƙannenki ba, ba iyayenki ba, ba kaza kaza ba, ƙawaye abokanai ba, sai sun ci moriyarki. Annabi aka yake cewa akai wa wancan ƙawon Nana Khadija, akai wa wancan ƙawon Nana Khadija. Wata tsohuwa ta zo ta gaishe shi, yace wace ce? Aka ce wance ce. Yace Allahu akbar, kanat tuzakkiruna bi ayyami Khadija. Wannan baiwa Allah ta kasance tana tunatar da mu da rayuwar da muka yi a shekaru da Nana Khadija. Jama'a ina so in shaida muku ya iyaye na mata, Nana Khadija, Nana Khadija, Nana Khadija ta rufe kofa. Wannan abin da ake so ke mace ki karanta tarihi, ki ga wata irin hidima ta yi ta samu wannan matsayi a zuciyar Annabi. Ba ana samun matsayi ne a wajen miji da zuwa gidan boka ba, ba ana samun matsayi ne a gidan miji da rashin kunya ba, ba ana samun matsayi ne a gidan miji da shagen kwaɗayi ba, ba ana samun matsayi ne a gidan miji da ƙarya ba, ana samun matsayi ne a wajen miji har ga Allah, a so shi har ga zuciya, a tsaya a yi hidimar aure, a ji cewa don Allah ake yi. Nana Aisha Ummu Abdullahi As-Siddiqa bintu Siddiq, Nana Aisha Ummul Mu'minina, Nana Aisha ita ce ake ce da ita Humaira, ita kuma ku ji tarihinta a takaice. An ce da ita Humaira ne saboda farinta, kyakkyawar mace ce ta gaske, farin mace ce, shi yasa ake ce da ita Humaira. An haife ta shekara ta uku, shekara ta hudu ko shekara ta biyar daga aiko manzon Allah. An aiko manzon Allah a Makka ko? To ya shekara hudu ko shekara biyar yana matsayin Annabi manzo, sai aka haifi Nana Aisha. Amma ku duba abin mamaki, sai da ta zama matarsa. Wannan yake nuna cewa ashe namiji yana iya auren mace wacce take ya fita a shekaru ya girme ta. Nana Aisha aurenta ga Annabi ba haka kawai aka yi shi ba, a mafarki Allah ya nuna masa ita.
malaika jibrilu aka bawa hoton nan na Aisha aka ce ga ta kaje ka nuna manzon Allah ka ce da shi wannan matar sace a duniya da lahira shi yasa manzon Allah yake fada a cikin hadisi sahihi ingantacce hadisi Imam al-Bukhari yace urui tuki fil manami marratayn sau biyu Allah yana nuna minki a mafarki Aisha na ganki a cikin wani wato mazibi na hariri wata shimfida ana ce da shi hadihim ra'atuk wannan matarka ce fakshif an ha bude fuskar ta ga ganta fa idha hiya anti ina budewa sai naga ashe ke ce lalle sai annabi yace bayan ya gama mutukin yace in dai wannan mafarki daga Allah ne in yaku hada min indillahi yumdihi in dai daga Allah ne to sai Allah ya tabbatar kafin ma nana Aisha ta san me ma Allah ya nuna wa annabi ita hotanta tun tana karama jaririya aka ce wannan matarka ce shi sa duk duniya ba wanda ya aure nana Aisha in ba annabi ba wannan mata tana da matsayi shi yasa kika ji nana Aisha tana da kirji a gidanta malama duk macen da ta san ta samu gindin zama da matsayi a wajen miji ku yi mata uzuri in kun ga ta shimfide ta miki kafa nana Aisha tana jin wannan alfarmar ni da Allah ne ya turo aka nuna ni a mafarki annabi aure ni duk cikin mata annabi aka tambaye shi hadisin Bukhari wa ka fi so yace Aisha aka ce a cikin maza fa yace babanta Abubakar zalika fadlullah yutihi man yasha nana Aisha saboda matsayinta wajen manzon Allah ko jinya ciwo idan annabi yake yi yana tambaya aina ana gadan aina ana gadan gobe aina nake gobe aina nake gobe aina nake yuridu yawmu Aisha ne ma yake Allah ya kawo shi ranar girkin nana Aisha ki kula in kina da kula da miji ko yana dakin kishiya zai rinka Allah Allah ya kawo Allah ya kawo shi dakin ki kuma duk wani namiji ba za su gaya muku bane amma wallahi haka abin yake ni tsakani na da ku babu koye koye zan gaya muku gaskiya tsakani da Allah duk matar da ta rike miji hannu biyu in su biyu ne ko su uku wallahi in ranar girkinta Allah Allah yake Allah kai shi hanni din nan da nake muku magana in ta ji haushi ka gyara ke ma naga kin turbi ne ranki ya baci ki gyara daka akan kai annabi dakin nana Aisha ta yi mai jinya ya nemi izinin matan shi amma abun mamaki duk wannan kauna da soyayya da yake mata bai taba kawo wani abu bai ba wa sauran matan ba bai taba fifita ta akan mata akan abinci ko sutura ko kwanciya ko wani abu ku duba adalin bawan Allah wanda yau abin da ya gagari maza ba sa iya adalci sai kadan a cikin su zalunci zalunci cuta maza rashin tsoron Allah masu mata biyu masu mata uku masu mata hudu sai dai Allah ya kubutar da su wani tanan zai shiga wuta wallahi mata suna mana fatoyi na buga hankali irin zaluncin da maza suke a gidansu Hajiya kin san da wani abu guda kin san yanzu cewa akwai mazan da sun daina raban kwana wallahi akwai mijin da idan ya shigo gida kai hulasa zai daga haka kin ga hakan nan zai sa kowa ta zo ta zauna ta yi wanka ya ga wannan ya ga wannan ya ga wannan sai ce ke ce da girki sai mai da hulasa wannan ya faru ne mace ba ɗaya ba ba biyu ba ta faɗa ta ce malam mijinmu baya mana rabon kwana zuwa yake duba wa tafi iya kwalliya sai ya zaɓe ta wata ta ce malam yau na kusa shekara fa bai dawo kaina ba ta zama gwanjo ta zama jongongon an zubar da ita babu labarinta wata ta ce malam duk lokacin da zai tafi umra ko aikin hajji ko ingila ko amerika zuwa yake je nuna amarya ce kawo fasfo ɗinki kullum da ita yake tafiya wata ta ce duk wani abin alheri na arziki idan ya same shi bai san mu matansa ba ne mu ka yanda ka san masu gadi muna zaman yaya ne kawai baya kula mu baya harka da mu irin wannan zalunci da mata suke yi irin wannan zalunci da maza suke yi ba su kyauta ba nana Aisha saboda matsayin ta gidan annabi ta kai ga nana Sauda wata rana manzo Allah ya ce nana Sauda shekarunki sun yi yawa dan Allah bari in sallame ki in baki takarda tace ya rasulullahi Allah ya kiyaye Allah ya kare ni ai burina a tashe ni ranar tashin alkiyama a ce ina cikin matan annabi ina cikin matan annabi yace to na miki alfarma haka ta dauki kwananta yace tace ni ya zuban da bukatun namiji amma kwanan girki na na dauka na ba nana Aisha a tarihi aka ce malam nana Aisha da nana Sauda ba matan da suke shiri a gidan annabi irin nana Aisha da nana Sauda nana Aisha girmama nana Sauda take saboda me ta ba ta kyautar kwana malamai suka ce duk mutumin da yake son zaman lafiya a gidansa kar ya yadda ya taba ranar girkin matarsa kada ya yadda a ganshi a ɗakin kishiyar matarsa ranar da ba ranar girkin da ba wani namiji ya zo ya gigita ranar girkin matarsa ne sai ya zo ya ce wallahi ni fa na manta wai yau anan nake ko ba nan nake ba ta ce ai sai ka tafi ai can ne gida je ka mu fa ai dama shara ce nan ce ba ci kurin daga tambaya wai yau a ina yake wai ashe matsayinta har ya kai wato wulakantar ta a wajensa har ya kai ga ya mamanta ma yana ɗakinta ko ba ya ɗakinta mana yana can zai tafi kenan nana Aisha ta taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yanda yana tafiya yaƙi da ita ta taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi ilimi ta yi karatu ta taimaki da'awa mana Aisha bayan ta bar duniya gidanta jami'a ya zama yarinya karama shekara 18 annabi ya tafi ya batta amma sai da ta zama university ne gidan tana bada karatu duka daga gidan manzon Allah ta samu wannan karatu Urwa ibn Zubair dan gidan nana Asma'u ƴar uwarta yake cewa wai ke kan ya akai kika ilimi ne har ilimin likitanci kin iya waƙoƙin Larabawa kin san tarihin musulunci kin san Qur'ani kin san hadisi kin iya larabci kin iya kaza hadda maganar likitanci ilimi ma na lafiyar dan adam tace tsabar zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karu da shi ta yi hidima ta ba da gudunmuwa mace ta uku Asma'u binti Abi Bakar ita ma yar gidan sayyidina Abu Bakar zatin ne ɗaya ne kenan yar gidan sayyidina Abu Bakar wannan yaya take ga nana Aisha yar nana Aisha ne ita an haife ta shekara ta 27 kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kin ga ai ta girma nana Aisha ita ko nana Aisha bayan annabi yayi hijira wannan kafin hijira shekara 27 wannan kuma bayan hijira da shekara 4 ko shekara 5 kin ga nana Asma'un nan ai in haihuwa ne mata haifi nana Aisha amma kuma uban su daya Abu Bakar mahaifiya kuma kowa uwarta daban matar Zubair bin al-Awwam mijinta dan aljanna ummul mu'minina ta ba da gudunmuwa Asma'u din nan ana ba da labarin tarihin ta malama saboda bin miji wallahi malama ita take zuwa tana share kashin dokin mijinta doki in an daure mijinta ya daure dokin sa da yake zuwa jihadi ko raƙuman sa ita take sunkuyawa tana yar gidan sayyidina Abubakar ta yi shara ta share datti ta ɗebe takin ta kai gona sannan ita take kawo harawar da dokin Zubair yake ci wata rana annabi ya haɗu da ita a hanya ta yi kayan harawa tana ɗauke da shi za ta kai wa dokin mijinta annabi ya tausaya mata ya ce zo in rage miki hanya yana kan abin hawa kunya ta hana ta bata zo ta hau ba dan Allah ki duba yadda mata suke bin miji ki haka kike kuna nan sun rudar da ku sun hana ku yi biyayya sun cuce ku sun nuna muku kar ku bi mazajenku kuna ta fada da mazajenku kun manta da tarihin matan kwarai kun manta da tarihin musulunci yanzu nana Asma'u me ta ragu da shi in banda matsayi da daukaka ba amma yau mutum ya zo shayi a gidansa ba za a dafa masa ba mutum ya zo gidansa ba a gama abinci ba kuma yayi magana a haushi da fada ba fa iya kula da yaranku ba fa iya kula da makotanku ba fa iya kula da mijinku ba kya iya kula da kaza komi babu komi zero ga shegiyar kazanta ga mugun bacin rai kullum muryarki a bace fuskarki a turkule baki iya yi miji marmushi murmushi ba baki iya yi miji sakin fuska ba baki iya ba baki iya ba baki iya ba kina nan kina kallon waya suna ta zuga ki cewa what man can do women can do better ba ruwan ki en feminism ne ke namiji bai fiki ba kaza kaza wallahi sun cuce ki sun gama da ki suna yaudara ku suna kiran ku suna bude muku kungiyoyi na ƙarya turawa suna ba su kudi dan su alakar da ku su kashe muku aure ba ku farga ba nana asma'u binti abubakar tayi abun kokari kwarai lokacin da manzo Allah zai hijira daga makka zuwa madina ita tazo ta yi musu abinci da shi da abubakar su biyu suka fita a duniya sai abun hawan su tayi wa annabi abinci tayi wa babanta abinci tazo ta rasa yanda za ta dauki abincin nan ta daure shi da ruwan da za su sha ta kai musu kogo sai take cewa ta rasa da me za ta yi ta daure wannan abun sai zaninta wallahi zaninta ta dauka ta sa bakinta ta yaga shi ta daure wannan abinci ta kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana Abu Jahal yazo yana tambaya ina babanki zai masa rashin kirki tace la adri ban san inda yake ba mace ce jaruma Abu Jahal ya dauki hannu ya zabje ta da mari da ya mare ta wallahi sai da ya jefar mata da dan kunnanta tace ba komai a hanyar Allah ne kakanta Abu Quhafa baban sayyidina Abubakar lokacin da Abubakar ya hijira ya tafi Madina to Abubakar yana da kudi sai kakan ya zo sai ce ina kudin da babanki ya bar miki to makaho ne sai ta yi mai irin wasan kaka din nan daga nan aka samu asalin wasan kaka da jika sai ta dauki duwatsu ta cika a wata tsumma sai ta minka masa tace ja nan ka ji ya dauka ya ja shi ai yana ganin tunda dan sa ya tafi annabi ya tafi da shi ya bar musu kudi za su karkashe sai ce kawo kudin da baban nake bar miki mu ci sai ta bashi duwatsu tace gashi nan tai ta dariya tana nufin babanta bai bar mata komai ba ya tafi da dukiyar sa gaba daya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana da da tana da Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Zubair sarki ne gwamnan Makka wanda Hajjaj ibn Yusuf ya kashe shi jarimi sahabi lokacin da Hajjaj ya mai ta'addanci yazo ya same ta yana gaya mata magana yace kin ga yadda muka yi da makiyin Allah ko sai tace dana ba makiyin Allah bane kai ta'addanci kai zalunci Hajjaj fa a lokacin duk wanda ya masa ba daidai ba yanka shi yake jarumar mace Asma'u binti Abubakar wallahi bata iya shiru ba sai da ta maida Hajjaj martani tace ka kashi jarumin Allah kuma kaga abin da zai same ka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi hadisi yace al akhawatul mu'minat maimuna zawjin nabi wa umul fadl imra'atu al abbas wa asma binti umayth imra'atu ja'far wa imra'atu hamza wa hiya ukhtuhunna li ummihinna har zuwa ƙarshen hadisi Umar ibn al-Khattab saboda ilimin nan na Asma'u kin ga ana magana akan hidima ko duk da wannan hidimar ta kuma malama ce Umar yana zuwa ya tambaye ta fassarar mafarki ba haka kawai suka zauna ba sa zuwa makaranta ba tayi riwaya daga manzon Allah hadisi ita da annabi ya kai guda 60 tarwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wata Asma'u ita ne binti Yazid ku yi hakuri a gurguje nake so na gaya muku Asma'u binti Yazid bin Sakan mutumiyar Madina ce Ummu Salama alkunyarta ana ce ita khatibatun nisa mace ce mai baki mace ce ta iya magana ta iya wazi kuma jaruma ce mujahida ce ta je yaƙin Yarmouk idan an tambaye ki wace mata ce mujahida har take da kokarin da za ta iya yin yaƙi har ta kashe mutum 9 a yaƙin Yarmouk kafirai 9 Asma'u binti Yazid ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin sahabbai tace bi abi anta wa ummi ya rasulullah babana da mamana ya manzon Allah fansarka tace ni yar aiken mata ne zuwa gare ka tace Allah ya turo ka zuwa ga maza da mata ne gaba daya manzon Allah yace dukan tace mun yi imani da kai mun yi imani da ubangijinka tace wa inna ma'sharun nisa mu taron mata ya manzon Allah masuratun an tsare mu an tsayar da mu muna zaune a gida muna ta yi muku hidima mu mata mu ne wajen biyan bukatar ku na sha'awa duk inda namiji ya zo ya da sha'awa sai ya zo gida ya biya bukatar sa akan mu ya rasulullah tace mu mata mu ne hamilatu auladikum mu ne masu daukan cikin yayanku mu ne masu goya muku yayanku ya rasulullah tace wa innakum ma'sharar rijal fuddiltum alaina ya ku taran maza an fifita ku akan mu fil juma'i wal jama'at kuna zuwa sallar juma'a ba ma zuwa sallar juma'a kuna zuwa sallar jami'i ba ma zuwa sallar jami'i kuna zuwa gaida marasa lafiya muna zaune a gida muna zaman aure kuna zuwa jana'iza ba ma samun zuwa kun fi mu zuwa aikin hajji kuna yin alhajj ba'd alhajj namiji yaje namiji yaje namiji yaje in an biya miki sau daya da kin yi magana sai ce ba an biyo miki kin taba zuwa ba amma shi kuma sai ya je sau 20 30 ma ke ku kina nan kina zaune duka wannan maza sun fi mata da shi yace tace ga jihadi fi sabilillahi azza wa jalla tace idan ɗayan ku ya tafi aikin hajji ko ɗayan ku ya tafi jihadi mu muke kare muku dukiyoyin ku mu ne muke dinkiyo muke rugunan ku mu ne muke wa ƴaƴan ku tarbiya dan Allah ya manzo Allah mu ba za ka samu yi tarayya da ku a cikin ladan nan ba ku kun ɗebe wannan falala mu ko muna zaune a cikin gida manzo Allah ya juya sai ya kalle ta ya kalli sahabbai da fuskarsa yace hal sami'tum maqalatu imra'atin qattu asan min mas'alatiha kun taba jin wata mace mai fasaha da basira irin maganar Asma binti Zaid bin Sagal ku ji maganar da ta fada mai basira akan lamarin addinin ta suka ce mu ba mu taba tsammanin wata mace za ta yi fasaha ta yi wannan magana ba manzo Allah ya juya ya kalle ta yace ya ku mata ku shaida cewa Allah bai fifita maza akan ku akan waɗannan abubuwa ba yace inna husna taba'ulil mar'ati li zawjiha wa talabiha mardatihi wa ittiba'iha muwafaqatihi ya'dilu dhalika kulluhu kyakkyawan zama da miji kyakkyawan kulawa da aure kyakkyawan kulawa da yaya zaman aure yau da kuke gudun sa manzo Allah yace wannan daidai wato wannan yana daidai da dukkan abinda namiji yake yi duk abinda namiji zai je aikin hajji umra taimako jihadi gina masallaci duk abinda zai je wallahi annabi yace idan kika kyautata zaman aurenki da ke da shi duk daya wannan zaman auren anan ake samun gidan aljanna ya koyi uwana mata dan Allah ku yi kokari ku yi wa addinin Allah aiki ta hanyar zuwa makaranta ku rinka sauraron wa'azzukan malamai su wayar da ku akan addini kar ku yadda ku kashe rayuwar ku cikin kaskanci da wulakanci abu na ƙarshe na san zuga ka aka yi zuwa kai zan tsaya abu na ƙarshe mata ina ba ku hakuri halin da kuke ciki a rayuwa muna da labari kuma mun sani irin zaman wahala da zaman kunci da matsi da kuke a rayuwa wannan zaman kunci da zaman wahala da kuke hatta kai ga yau wasu mata malam suna cewa ba za su yi aure ba an samu mata yanzu masu fandarewa auren ba za a yi ba ni din nan wani jami'i a gidan rediyo ya kira ni ya ce ni fa malam ina so kai mana wani program wai me magana auren nan me ake ciki ne saboda mu fa mata yanzu suna turowa cewa fa wasu suna cewa su ba za su yi aure ba ba dai biyan bukata bane na sha'awa su za su iya hakura kawai ba za su yi aure ba me yasa saboda matsalolin da suke cikin aure nace ka gaya musu sun tunkari halaka ku faɗa sun tunkari bala'i sun tunkari masifa kuma turawa sun gama da su na yadda yau da yawa daga cikin mazaje ba sa iya daukan nauyin gidansu akwai matar da tace yau ina da shekara 20 da wajen bakwai tunda mijina ya mun kayan lefe bai taba dinka mun a tamfa ba da Allah babu a tamfa yau a tamfa da zai dinka wa matarsa baya yi daga kayan aure ya gama akwai wanda yazo yana yin kayan sallah ya gama yi wa yara sai ta zo tace mai gida ni fa yace oh ba ki da kunya in yi wa ƴaƴanki in miki to sai ki zabi daya in ke zan yi wa to ba zan yi wa ƴaƴanki ba yanzu ba abin da ake sai dai mace ta hakura a yi wa ƴaƴanta ita ba za a yi mata ba amma shi yana da shaddodi yana da manya-manyan riguna yana da motoci yana da amma ke ku kina me kina zama hakuri na sani a cikin maza akwai wanda hatta bukatar auratayya ba sa iya biyawa wallahi da yawa daga cikin maza ba su da lafiya galibin su wasu wallahi ba lafiya zaka ga mutum tum a ido amma baya iya daukar nauyin iyalin sa a shimfida kuma a hakan fa baya iya kula da iyalin sa a shimfida baya iya kula da iyalin sa a kitchen baya kula da iyalin sa a riga yana nan sai ki je waye kaure zai kara wata mata ta ce mun malam mai gida na yakan yi wata shi da bai kula ni ba kai yakan shekara bai kula ni ba inda zo sai ya ce hajiya sai dai hakuri al'amura sun lalace bana jin dadi wallahi bana jin dadi ban da lafiya kullun ta ce malam har na gaji na raba daki da shi malam gogan ka yana nan sai aka biya wani kudi a ma'aikatar su yana zuwa saboda rashin kunya da rashin tsoron Allah to al'amari Allah ne yake kaddarawa ni dai ina ganin insha Allah ina so zan ƙara aure tace aure tace wallahi ba a gidan nan ba wallahi ban ga laifinta ba baya iya kula da ita tace muna zaune a gidan haya an koro yaron mu a makaranta na hakura baya iya biya mun bukata ta shimfiɗa wai ya samu wani kuɗi a wurin aiki wai zai ƙara aure daidai ne wannan ba daidai bane zalunci ne to abubuwa suna nan barkatai da yawa kuma amma gashi ba lokaci ku yi hakuri ku ci gaba da zaman aure Allah zai ba ku lada kuma Allah zai girmama ku insha Allah ta'ala na ga ya bata rai watakila ba sa san abin da za a faɗa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ai hakuri ba
Allahu akbar kun ji gogan naku kenan a Sheikh Dr. Abdullahi Usman Gadankaya Allah ya yawaita mana ire-iren su Allah ya sa albarka a rayuwarsa Allah ya sa albarka a ilimin sa Allah ya fito mana a cikin zuriyarsa ire-iren sa da yawa wannan bawan Allah yawon wa'azi Yola Bauchi kaza wane ne ranar litinin ni da shi Abuja wajen taro muka yi taro litinin talata laraba ya sake haurawa mu alhamis muka yi Maiduguri ya haura yayi wani wajen yayi can yayi can yayi can sai yau kuma ya hauro ya zo Maiduguri wannan mutumin Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya waita mana ire-iren sa abin mamaki yanda ko ji ya jijjiga ko haka da muka je wajen conference din ma aka kawo wani magana ba sai na maimaita abin da ya faɗa ba ya kwankwashe kai aka ta ihuwa wajen to Allah ya saka masa alkhairi kafin in gayyato mai karanta tambayoyi ɗeɗe ko ya amsa muna da wani babban bako abokin tafiyar malam abokin mu'amalar malam dan uwar mu'amalar mu mujahidi da'i asalinsa mutumin Kaduna ne amma girman England can yake harkokinsa can yake da'awarsa can yake komai sunansa Abdullah Nasir Abdullah da yake bature ne ku dubo fatar tasa kuga irin ta turawa ce ko to zai zo ya dan turance mu haka na minti goma haka dan yi mana turanci na minti goma ko na minti biyar sai kuma ya yi Hausa ko mun kankanta sa in ya kasa akwai injiniya rikakken Bature yana nan a zaune zai fassara abin da ya faɗa saboda hakawa ya zo ne musamman dan saboda ɗaurin aure na Abubakar Gambo Sale Allah ya saka Allah ya sa albarka cikin wannan aure haka ake son matasa in yi sai aure su cire walima irin wannan ba ji a kama katon hotel a yi tambada da badala ba Allah ya rufa asiri saboda haka za mu gayyato Abdullah Nasir Abdullah Abdullah Nasir ko Nazir Nazir Abdullah falyatafaddal mashkuran
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. We begin in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. We send blessings and salutations upon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, whom has been sent by Allah as the final messenger, the final testimony and testament of the Islamic religion, where Allah subhanahu wa ta'ala has informed us in the Quran, Al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena. MashaAllah. It looks like the women of Maiduguri are well, mashaAllah, read from the Quran. MashaAllah. MashaAllah. Well, I have no other words to say apart from giving a little bit of an advice in terms of how we should be very productive in our own homes, with our own husbands and with our own kids. My mothers that are seated here, my sisters, junior, senior, whatever it may be, those that are married, those that are not married. Allah subhanahu wa ta'ala has informed us of certain categories of women in the Quran, where Allah has informed us that they are messengers that He has sent. Some of them, their women were very supportive to them. And some of them, their women were not supportive to them. Yesterday, I was at Indimi Mosque and I was giving a lecture. And I was speaking about how Khadija radiallahu anha was very supportive to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at the time of the da'wah, when it started from the cave of Hira to going to a man known as Waraqa bin Nawfal and much, much more. So I was given an example to say, look, the way Khadija is very supportive to her husband, I wish today we are going to find women that are very supportive to their own husbands as well. After I said that, let me tell you what happened. Someone DM'd me on Instagram. And then, okay, I have to say the gender. It's one of you guys. And then when she DM'd me, since in the morning, it was on my head, I wanted to show all the brothers, but Allah skipped it out of my mind. You know what she said? I'm trying to open the DM and read it carefully. MashaAllah. So the sister said, we've listened to the live stream of your lecture yesterday, and you've mentioned that Khadija has been very supportive to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Well, I don't mind to be supportive to you as well. Allahu Akbar. She said, I don't mind to be supportive to you as well. Then I replied her, I said, oh my sister, are you married or you are not married? Let me understand the type of support that you want to give me. And then she said something that was very important. Inshallah, I'm even going to post this on Instagram much later. She said, marriage is a two-way game. When I support you, you need to support me. Please speak about the brothers supporting their own wives. Do you get the gist? No, you don't get the gist. Marriage is a two-way game. When she supports the husband is also supposed to support his own wife. Now do you get the game? The response for yes is very low, so I still believe that you didn't get the game. What I'm trying to prove to you is, Allah subhanahu wa ta'ala says, هُنَّ لِبَاثٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاثٌ لَهُمْ. They are a covering for you, and you are also a covering for them. It is not only the duty of a husband to come home, to feed you, to do whatever that Allah has put obligatory on his shoulders. Yes, we know. To feed you, to clothe you, to educate you, to make you presentable in the society is part of the responsibility of your husband. But you also have another responsibility. You also need to make your husband presentable. You also need to make your husband accommodating. You need to take care of your husband. So much that when you make him presentable, another woman will see him and say, MashaAllah, I want to come and join the clique. So my sisters, The advice here I'm giving you is it's a two-way game. Whether you are married for 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 100 years, it has to be a two-way game. The man cannot only be the one in support. I know doctor is in support of the women. I am in support of the men. MashaAllah. So the men as well, they have a lot of challenges that they are facing from you. You guys need to sit back and look at how Allah and His Messenger have informed us the way to live our lives. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Allah says He has given an example. Example of who? The wife of Imra'at Fir'aun. The wife of who? The Pharaoh. The Pharaoh, was he a good man? No, he wasn't a good man. But the wife was a good woman. She was upright. She was praying unto Allah. She was very, very distinctive in her barriers of what is haram and halal. And Allah says, we are given example of such a woman known as Asiya binti Muzahim. Such a woman of great conduct in the Quran to show you that Allah subhanahu wa ta'ala recognizes every single one of you and the duties and effort that you put in your husband's house. And at the same time, Allah said, we are given the example of Imra'at Lutin, Imra'at Nuhin, wa Imra'at Lut. The example of the wife of Nuh alayhi salatu wa salam and Lut, may peace be upon him. Why? Because their women were very, very dirty. So it's the same thing. If you are good, Allah will mention you in the palaces of the hereafter. If you are bad, Allah will downgrade you and degrade you. And also for the husband, if you are good, Allah will upgrade you. And if you are bad, Allah will also downgrade you. The nasiha here is just to tell you that whatever you do, be straightforward. Istiqamah, have a path that you follow. Inshallah, Allah will make it easy for you. They said I need to speak in Hausa for some minutes. But I don't know if I can make it, but I will try my best. They said I have 3 more minutes. Okay, now I'll speak in Hausa. I'm thinking of a word in Kanuri to say. MashaAllah. Can you give me a word in Kanuri? Darim Dondo. Darim Dondo. MashaAllah. You know, I know only two things. Two things. Out of the Kanuri language, I know two things. Areburibi. MashaAllah. That is the one I know. And the second one I know is Kilewa Sile. MashaAllah. Maganan da nayi da yaran turanci na ja hankali ne akan mace ta kula da haƙƙin da Allah ya daura akan ta, amma ta sani bayan kula da nata haƙƙin, ta kare nata haƙƙin, sai ta zamana cewa ta taimaki mai gidanta wajen shi ma cika nashi haƙoƙin, saboda shi aure zama ne na taimako. Jiya mun je ana wa ango nasiha, sai aka gaya masa, aka ce duk abin da zai hada ka da matanka karka bari wani ya shiga ciki. Ko menene? Ko laifi ka mata ka ce mata wane ki ya hakuri nayi laifi? Ita ma an ta ma laifi ta ce wane kai hakuri nayi laifi? Aure da girman kai da jiji da kai da isa da takama, ni yar wane babana wance kakana wance, aure baya yuwa. Aure ba zai taba yuwa cikin limana da kwanciyar hankali ba. So haka zalika, yanda mace take so namiji ya biya mata bukatunta, ya biya mata haƙoƙinta da Allah ya gaya muna su a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani, haka dole namiji shi ma zai yi zuwa ga matarsa, amma sai ya zama akwai taimakeceniya. In ya fadi kita da shi, idan ta fadi kata da ita, wannan shine zai sa ku je aljanna kuna tare ga ƴaƴanku ga kowa naku, saboda yanda ƴaƴanku suka ga kuna rayuwa a matsayin mata da miji, haka za su mu'amalanci matayensu. So idan kuka mu'amalanci kanku da ke da mijinki a hannu mai kyau, a siga mai kyau, ƴaƴanku za su taso su ma suna alfahari a al'umma, cewa ba za a kalle su gobe a ce gidan wane ana duka ba, gidan wane ana aurusa ka, gidan wane ana kaza. Dole hannu biyu ne sai an yi hadaka, an taimaki juna wajen karfafa wannan aure da Allah ya daura shi ya zama cewa ibada ne. Allah Ubangiji ya ba su zaman lafiya. Allah ya aurar da marasu aure masu daya su kara zuwa uku, masu biyu kuma su cike zuwa hudu. Wanda ke so yanzu ma ya aure dakta zai zama wali. Allah ya saka da alkhairi. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah yau dai Imam Malik ta cika ta batse abin mamaki kun ji Hausan da ya ba tasowansa England